Word. Yen does how we to kill now. I mean, this is how we gon' do it.
Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi na fi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi babu dan yi wasa awoyi 24 cikin kowace rana nazari nake tukuru domin in tsorata fama crazy in love with hip hop I'm a microphone mahaukaci all is well bai wane kawai daga mahallaci BOC baki radau kamar miyan anguwa that's the life I choose I bani da niyan canzuwa dan idan na tuba dan wuya babu lada Allah da iko can a baya sun ba mu rata yanzu kure seren su nake kira popoti I'm too fast for blue so I watch them pop roachy kuje kuce wa Nas da Jay-Z ba su yi damara cause the boy is ever blazing like wutan jahannama na kan samu hasada kuka da cizon hakora I'm sick and tired of trying ima da ciwo na koya ka dan dana hakura amma yanzu na warke simple amma ya sa ugansu ya charke
wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi na fi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi
I go higher every day shi yasa nake da dada it's natural we call ubangiji ake agada na kasuwa bai da kyau amma yana da sada I'm a real stunner amma sama da wada ba a sani dole idan nace zangi zangi ko a birnin Moscow zan iya wanka da ruwan sanyi fans everywhere har nema nake in shadu me I love you all my people don't babu ku ai babani from a weak man you transform me to a jarumi magana maza muke me na kiran oma with me cause it's beautiful I need my na san tana da kyau amma kaman ka ga gobe ai sai ka gama da yau good luck na zamo shugaba daga wakili shi yasa bana magana idan babu dalili jimana share maganan addini idan ka iya ka iya ne rashidi yakini
wannan shi ne dalilin da yasa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi na fi wannan shi ne dalilin da yasa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi
kira akan kira kullun nan ba na is busy young money millionaire sun fara kira na wheezy ban insa aljihu kuce kuce wa madugu ya ce wa stash hasan da husaini yau sun shiga uku kauna ta fara adaba kaman annoba we driving him crazy at the review muke annoba yau ne yau sohuwa da tumbudi makaho a dakin banki yana batun kudi akwai yaudara naga karuwa da lullubi kadan da mai kaza ya ci kai a garin fushi amma nace mashi ya sa sorry ya mari forget surki zan bashi dan ya gaza wa shan mu wet abun takeici sarki a bani bani dan ya rasa dukiyarsa da karfi wa chali chali dariya nake sun ga kare sun guje ni kam gani na dake
wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi na fi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida su waya kawo wuta na fi na fi na fi na fi